الله الله
الحمد لله
النبي محمد shine farkon halittar Allah shine farkon wanda suka yi alƙawari da Allah zai bauta masa in yazo nan duniya shine farkon wanda kasa za ta tsage fito daga cikin ta ranar tashin alkiyama shine farkon wanda za a bayo ceto shine wanda zai kwangosa kofa aljanna mai tsaron aljanna ya ce wane ne ya ce ni ne Muhammadu Rasulullah ya ce da kai aka yi umarni in bude kafin kai babu kowa a ciki shine wanda za a sashe shi a maqamal mahmudi matsayin da kowa sai ya gode masa ranar tashin alkiyama domin ranar tashin alkiyama waɗansu suna cewa tashin alkiyama za a yi shi ne saboda ya yi hisabi kowa ya san makomarsa wannan haka ne amma sakakken abin da ake nufi a tashin kiyama a nuna mutane matsayin annabi muhammadu kawai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mautu qiyamatun duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya amma abin da ya sa za a yi tashin alkiyama a yi taron mahashar domin mutane kowa da kowa ya gane cewa wane ne annabi muhammad a rasa yadda za a yi a je nan duk gun wanda za a je ba zai iya zuwa gun Allah ba mana neman a yi sabi kowa ya bar wannan filin na tashin alkiyama na taron mahashar to sai an dangana ga annabi adamu annabi musa annabi isa annabi ibrahim duk su ce ba za su iya ba baki ɗayansu sai to sai dai a je gun annabi isa ya fi mu kusa da Allah kowane annabi zai faɗi abin da ya yi na kuskure a wajensa yana ganin kuskure ne tsakaninsa ga Allah sai ce to mu tafi wajen annabi isa idan aje wajen annabi isa sai ce kun ga duka na san inda za mu je maganan nan ta ƙare ku taho mu je wajen shugaban halitta annabi muhammadu rasulullah to za a je gun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ranar da mata wacce ina kuka tafi na san ba inda za a je dole sai an zo guna to shine shehu yake gaya mana shugaban masoya annabi muhammad shehu ibrahim yace wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqul rasulullahi akrim bihi aina ranar da kowane annabi yake ta kansa kullu nabiyyin kowane annabi qala nafsi yana cewa kaina ni ta kaina nake yaqul rasulullahi ummati annabi muhammad kuma yana al'umata a karin bihi aina shau yace ka girmama da wannan shugaba sayyidina rasulullah watan maulidin annabi watan maulidi ne mai girma shine watan rabiul awwal gashi watan rabiul awwal ya mana kadan mun shiga rabiul sani mun shiga jumada awwal jumada sani mun shiga rajab mun shiga sha'ban mun shiga watan ramadan ma maulidin manzon Allah ne domin kana karanta alqur'ani kana bada tarihin labarai ne da abubuwan da suka faru na zamanin annabi muhammad shi ma maulidi kake yi domin a cikin alqur'ani Allah ya faɗi fuskar annabi muhammad ya ce kada nara ta kallibo zai kafi sama Allah ya faɗi zuciyar annabi muhammad ya ce ma zagal ma kazabal fuadu ma ra'a ya faɗi dandunan sa ya ce ma zagal basar wa ma daga ya faɗi harshen sa ya ce ma indi qanil hawa ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbi Allah ya haɗa kirjin sa da bayan sa ya ce alam nasharha laka sadrak wa wada'na anka wizrak duk wanda zai rantsuwa sai dai rantsa da zatin Allah duk wanda ka rantsa da shi rantsuwa ba sai ba sai dai mu rantsa da Allah shi kuma Allah ya rantsa da annabi muhammadu mu da Allah muke rantsa shi kuma Allah sai ya ce wal asr na rantsa da zamanin da aka haife ka rasulullah wa hazal balad al amin na rantsa da garin da aka haife ka amintacce la amruka na rantsa da rayuwarka dan abdullahi innaka lamina al-mursalin wallahi kai kana daga cikin manzannin Allah shi yasa shehu yake cewa fa mulkum wa sultanul muluk hatimuhu wa za sharaful lam yakhmishan fi hamish yace fa mulkun yace annabi muhammad kai sarki ne mai kafetar mulki ba wani sarki wanda ya kai ka duk duniya fa sultanul muluk Allah kuma shine sarkin sarakuna baki daya kai ma kana karkashin mulkin Allah shehu yace to sarkin sarakuna shi Allah ta'ala hadimuhu shi kuma hadiminka ne annabi muhammad kaga wani zai ce ya za a ce Allah hadimin annabi ne aka ce shi ya faɗa cikin alqur'ani yayi innallaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da ni Allah da malaiku baki dai duk hajiman Annabi Muhammad ne dai hidima muke mamma ne masa salati shi ko watan maulidi mai albarka da ya gabato watan yana dosowa sahibul filati Sheikh Ibrahim yace hani an li Ibrahim laha hilaluhu hilalun badalin nasirin jamaluhu hilalur rabi'un fihi ta'a muhammadun fatamalan al-bushra wa amma nawaluhu annabi muhammad wata maulidin annabi muhammad wata ne mai dadi sai sa mana farin ciki idan muka ji ana salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lilal kiramatan wa shifa'u ya rabbana wa sallim ala man huwa lilal kiramatan wa shifa'u kafatar qariqi ya kal anbiya ya sama'a amma da walata sama'u rabbana wa sallim ala man walal halikramata inna ma masalu sifati kalinnas kama masalun nujuman ma'u nabi muhammadu ala man walal halikramata anta misbahu kulli faralin fama tasdir illa arauka al-arwa'u rabbana wa sallim ala man walal kiramatan washif laka zatul ulum min alimul gaybi wa min ali adam al-asma'u wa sallim ala man walal kiramatan lam tazalifira ma iril kawni tuhutaru lakal ummahatu wal aaba'u Nabi Muhammadu nasabun tasibil ulabi ulahu kaladaraha nijuma hal jawza'u rabbana wa sallim ala man walal kiramata habaza ijlisu dadin wa fakharin anta fihi yatimatul asma'u wala wa sallim ala man walal halikramatan wa muayyan kashams minka mari'un asfarat anhu laylatul garra'u la ilaha illallah ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء بنا وسلم على من وتوالى المشرى الهواتف عن كاد ولد المصدفى وهلك الأناء وتداعى ايوان كسرى ولولا ايت من كما تداعى البناء وسلم على من ولل اهل كرامه وجدى كل بيت نار وفيه كربه من خمودها وبلاء بلا وسلم على من مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي محمد دائما أبدا أبانا مولده عندي بأنصره يدي بممتدئ منه هو مغتتمي وسلم دائما أبدا يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انظروا بهلول البوس والنقم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وعدناه وعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وعدناه قد صدف المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه مصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وعدناه الحمد لله النبي محمد فينا sallallahu alaihi wasallam fari abin tsudanyawa da ta mai hasken fatar zuke kyakkyawa dogo santale ne bai tankwara ba kuma bai karkace ba bai bankare ba daidai da daidai ta kawai
idan yana zaune shi kadai sai ka ganshi matsakaici a cikin jama'a, idan ya shiga cikin dogwaye shi yake hangowa yafi kowa tsayi. Annabi Muhammadu me dan dogon wuya cacciyawa wace ji Rasulullahi yashbihu dumyatan, me wuyansa ya kamata narkakkiyar azurfa wajen kyau da miƙewa, fuskarsa mudawwara a kewaye take amma ba kamar kewaye irin na farantin cin abinci ba, kuma mai shafaffen kunduƙuki babu tudu ba rama, mai mayal wacin baki mai siraran lamba, mai tsirarren haƙora farare ƙal a tsira suke reras, wani bai haɗe da wani ba, ba za ka gane a ware suke ba kuma sai ka kula sosai saboda daidaito da shiryuwa da kusancin haƙoransa. Idan yana magana wani haske ne yake fitowa daga bakinsa da wani kamshi mai irin daɗi, duk halitta ba mai daɗin muryarsa, ba mai daɗin zancensa, ba mai saurin shirya magana da saurin ba da amsa irinsa, baya sarkewa in yana magana, baya shakewa, baya gudu, baya sauri, kuma baya daddatse magana, yana magana isa kala kala alfasal, kowa zai gane abin da yake nufi kawai, baya magana mai yawa, baya magana sai wacce zai samu lada a gurin Allah, baya zancen da bai safe shi ba, yawun bakinsa ya fi almiski kamshi, yawun bakinsa ya fi zuma zaki, idan ya tofa mara lafiya nan take zai warke babu sai an jima. Wata rana sayyidina Ali yana fama da ciwon ido, yace ya Rasulullahi ido na ya dame ni da ciwo, nayi magani na ki warkiya, manzo Allah yace Ali baka idan naka, yana kallon idansa manzo Allah ya tofa mai yau ba abin da ya karanta, mu ne zamu yi addu'a muke karanta karanta muna neman albarka, shi ko manzo Allah shine albarkar baki ɗayanta, ya tofa mai yau, yana tofa mai yau kawai sai sayyidina Ali ya Rasulullahi na warki, kata data aka cire mai ido a wajen yaki, babban sahabin Annabi aka cire mai ido fu a wajen yaki, ya dauko kwayar idan yana ihu yana kuka, yana ya Rasulullahi ka taimake ni kamar mun da ido na, manzo Allah ya dauki idan ya ce kawo, ya karbi idan ya tona mar, yana tona mai ya mutsaka, sai ga kata data yana ya Rasulullahi da Allah da kwakule mun dayan ka dada gyara mun wannan wanda ka jara mun, wanda ka mayar mun da yafi wanda aka haife ni da shi, na fi gani da naka saboda wancan in darik ne naka kuma darik ne kawai Muhammad Rasulullahi dan Abdullahi, duk zartsin ruwan rijiya in ya tofi ruwan ya zama na daɗi kawai ba sai an jima. Mata suna kawo ƴaƴansu gidan Annabi ƙanana jinjirayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya musu harshensa a cikin bakinsu, duk yaron da ya tsotsi harshen Annabi ranar ba shan ruwa, ba shan nono, ba rigima, ba kuka, tun safe har dare sai iyayensu je su ajiye shi kawai a gefe su ta harkar gabansu saboda ya tsotsi harshe, ya tsotsi yawun bakin Rasulullahi dan Abdullahi, gumansa yana bugun tashin kamshi sama da tararen almiski, idan ya gumi sai kaga fuskarsa gare-gare kamar mudubi. Wata rana nana Aisha tace ina neman mudubi na na rasa inda na sa shi, zan yi kwalliya, tace in yana kawai nazo jimtawa, tace sai na kalli manzo Allah, lokacin Annabi Muhammad yana bacci yayi guri, tace da na kalli fuskarsa kawai sai na hango ni a cikin Annabi Muhammad, da shega babban mudubi na tafi neman wani iska ma ga Annabi Muhammad Rasulullahi dan Abdullahi. Wata rana yana bacci irin nasa baccin ba irin namu ba, dan shi baccinsa idansa ne a rufe amma zuciyarsa idanta biyu, ai har ma da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Annabi ya mutu ba irin mutuwar mu bane, mu irin mutuwar mu duk wanda ya mutu limami ne yake wuce gaba ya masallah, ai sallar gawa jama'a su bi, ba wani limami da ya wuce gaba jama'a suka bi shi akai wa Annabi sallah, kowa shi kadai ya zo yi wa Annabi sallah shi kadai kowa, saboda babu limamin manzo Allah ne limamin, ai wasallat bikal arsal wal kullu khatimin min al khabarat al aliya atahu alahu, Annabi Muhammad shine limamin, wanda suke cewa manzo Allah irin mutu kowa yi, duk wanda ya mutu shari'a ta hana ai mashi fida a kabari, makaruhi ne inda kace daga kai sai likafani za a saka a kabari ba a yin shifida, amma shi kabarin Annabi Muhammad hadda katifa a ciki, hadda katifa an daga shi za a sa cikin kabarinsa, wani sahabi ya taho da katifar Annabi a guje yana kutsaya kutsaya an dauka wani abu ne sai ce katifan nan idan ka tafi ka barta za ta zama rigima kowa cewa zai yana so saboda ka kwanta a jikinta to ka tafi da kayanka kawai dan Abdullahi ana daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a sa shi cikin kabarin sai jefa katifar sai aka dora manzon Allah kai shine shehu yake cewa idan ka je Madina taramar qatal mahiralal anan ne zaka ga wajen baccin mahi yana hutawa aka ce shehu ba mutuwa yayi ba yace annabi Muhammad ba mutuwa yayi ba hutawa yake yana bacci saboda an yi yakin Badar an yi yakin Uhud an yi yakin Hunain an yi abubuwa sai hutawa yake wa hawlahu wa zirahu jefan sa na dama akwai wazirin sa sai na Abu Bakar Saddiqu jefan hagu akwai wazirin sa sai na Umar al-Faruq shawa yace in baka gansu ba ka leka min ta hatta duru'is sawabiki ta karkashin sulkan nan da aka yi cikin ku da ruwan gwal ka leka zaka hango su suna kwance suna hutawa duk wanda ya mutu shari'a ta ce a raba kayan abin da ya bari na gado shi ba a raba gadon abin da ya bari ba duk wanda ya mutu matarsa za su yi matakaba nasa ba su yi mabba duk wanda ya mutu in matarsa ka ga matakaba za su je su yi aure kawai amma shi manzo Allah tun yana nan ma Allah ya ce ba aure tsakaninku da matarsa kawai eh ka tab yanzu idan ka ba mutum matarka ya aura yakka idan ka ba da yakka ga wani bawan Allah to zaka ga yana girmama ka yana zube ma domin kai ubansa ne tunda ya ba ka bashi a saboda haka ya zama danka to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bashi yakka ya aure ta da an daura auren ta zama uwarka kuma ummatul mu'minina sai dai kai ba mu'mini bane amma kana cikin mu'minai to matan manzon Allah iyayenku ne za ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna girmama iyayensu su ma iyayen nasu kuma suna girmama su suna martaba su saboda su ne suka haife su su kuma suna martaba matan annabi saboda iyayen mu'minai ne baki daya da su sai da Aisha sun fito za su fita ko kuma za su wani abu kawai sai kaga sabon manzo Allah duk sun miƙe gaba daya saboda girmama matan annabi da suke yi haramun ne kallon fuskokin matansa ko suna sanye da hijabi haramun ne duban tafin hannunsu dan ba da shaida ko makamancin haka kuma ba a yin sallama da shi yana gida idan annabi yana cikin gida ba a turawa kace da Allah kace ana sallama da alhaji annabi Muhammadu ka san fa alhaji ne shi ma alhaji annabi Muhammad alhaji ne ya riga ka yin haji eh Muhammad rasulullahi dan Abdullahi kenan Allah yace da za ku tsaya har ya fito ya saurare ku ya bi muku alheri shi ba a kiransa ba a turawa kuma ba ku ayin kiran ba a kiran annabi irin da muke kiran junanmu kuma Allah ma duk cikin alqurani ba inda yace masa ya Muhammadu amma yana cewa ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir sai kuma yana cewa ya Musa ya Yahya ya Zakariya ya Nuhu ya Dauda shi ku arabiya idan ka ce ya wane ka kuma ka ce ya Musa kai Musa ya Yahya kai Yahya to Allah baya ce masa ya Muhammadu duk cikin alqurani Muhammad rasulullahi dan Abdullahi mai zarazaran ƙyanya tsan hannu kuma ba salo-salo ba shi ne wani yajiyan da mai dalailu ya faɗi waɗansu abubuwa na siffofin annabi yajiyan da mai shirina ya faɗa yajiyan da masu yabo suka faɗa irinsu shawi Imam al-Busiri su shawi Sufyan na Buhari ya ce waɗannan sun san annabi Muhammadu a tarihi amma da ya ji abin da shehu Ibrahim yake faɗi a diwani ya ce kai wannan ya zauna da annabi Muhammad ya ziyan da ake faɗe ya ce wasa'ila a ɗarafin da annabi da shehu ya ce mana mai zarazara ƙyan yatsu ai shi kenan mun gane amma sai ya ce gair mushazzabin ba kuma zalo-zalo ba lallai ya san manzo Allah mai zarazara ƙyan yatsun hannu ba zalo-zalo ba tafin hannunsa ya fi auduga laushi ya fi almusti ƙamshi idan ya dafa kan yaro sai an dade ana dafa wannan ana gane cewar wannan yaron annabi ya dafa makai saboda ƙanshin da za a rinka ji a kansa idan annabi ya bi wata hanya ba a tambayar wata hanya ya bi ba a bincitansa ƙamshi za ka yi ta ji a hanyar kai ta bi haka tare da sayyidina rasulullahi ko da shafa turare ba shi al'adarsa kawai ya ta ƙamshi baya rike lema duk zafin rana girgize ne yake bin sai neman inuwa wata rana suna tafiya tare da waɗansu mutane sai suka riga shi zuwa jikin wata bishiya suka zazzauna saboda ba taba mai haƙuri irinsa ba suna zazzama a gindin wata bishiya shi kuma annabi sai koma can gefe a ranar zauna yana zama a gefan gaba ɗayan rassan wannan bishiyar sai aka ga sun karkata sun malƙoya sun marginuwa sai ga mutanen a ranar tubi fazilin rasulullahi kana zalila ai inuwar ma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam duk zurfin rijiya baya sa guga da yazo zai ɗebi ruwa sai ruwan ya sama annabi ya kamfata ya gaba duk gajar ta kofa baya son kuyawa da yazo zai shiga sai kofar ta ma daidai da daidai kawai dan Abdullahi idan yana tafiya bishiya kaucewa take ta bashi hanya wata rana yana cikin tafiya wani mutum ya biyo shi yana taiwa annabi hira suna zuwa dab da wata bishiya bata kauce ta ba annabi Muhammad hanya ba suna zuwa dab da ita sai bishiyar ta tsage kawai tana tsagewa bi sai manzo Allah ya fita kwaciyar ta shi kuma wannan mutumin ya samu fuskar bishiyar dab ya fadi saboda ba irin sa ne da manzo Allah ba dan Abdullahi wani mutum wani wato zai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so ka kirawo mun bishiya idan kai annabi ne na Allah kai manzo ne ka kira mun bishiya ta zo nan annabi yace a ai idan ta zo ma cewa kuke sayiri ne ko saddabaru ne kai ka je ka ce ta zo in ji ni kai dan aikan kafiyar da kai ka je ka ce ta zo in ji ni yace ya samu wasu manyan manyan bishiyoyi ga kanana sai da ya gama zaba tukun ya ga wata katuwar bishiya wacce ake cewa habawa tantakiya irin bishiyar maji ya kalle ta ya ihu ya dariya ya hawaye saboda yana ganin san ba hon zai yi ba yace ke bishiya ki dai zuwan mutumin ga ya can na zaune kafin ka ce me kawai sai bishiyar kikkikki sai ta tangada gaba gaba ɗaya sai ta ciro jijiyoyinta ta gutu ta ga ta gaban rasulullahi sai ga mutumin bishiya ta taho tana gudu shi ma gudu yake yazo ya kawo annabi labari bishiyar kuma ta riga shi zuwa yana gata nan ga bishiyar nan ga tuni ta riga shi ma zuwa Muhammadin rasulullahi dan Abdullahi annabi Muhammad manzo Allah ya dafa ganyen bishiyar nan yace koma inda kike kuma bishiyar sai da ta gaishe shi tace assalamu alayka ya rasulullahi assalamu alayka ya habiballah baka taba jin bishiyar ta magana ba ran ta yi magana da manzo Allah sai da Amina tace wani lokacin sai yanzu in tarar da annabi suna hira da wata wannan na sama kisa shehu yace wai wanne ne yake baka mamaki a cikin mu'jizojin manzo Allah inji shehu Ibrahim yace wancan watan da aka tsaga shi wata shine murfin duniya idan wata ya sako cib zai rufa duniya amma suka ce in kana so mu yadda kai manzo ne wannan watan ya yadda kai annabi ne ya bada shaida annabcinka annabi yace kai wata zo nan waye kai ni waye yace ni bawan Allah ne kai annabin Allah ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah watan ya tsage biyu rabin ya shiga ta hannun rigarsa ta dama ya fito ta hagu rabin ya shiga ta hagu ya bullo ta dama ya hade kuma watan ya koma sama har fataken da suke bayan gari suka ce mun ga san da wata yayi cikin gari a kuce ashe me watan ne kiran kayansa annabi Muhammad sayyidina Ali bai samu sallar asar ba ga magariba ta yi za ta da sallah annabi yace Ali ka samu sallar asar sai ya rasulullahi ban samu sallah ba dan bai kamata in yi sallah bayan wani ba in ba kai ba ga kuma magariba ta yi annabi yace to ai ko bai kamata kai Aliyu kai qara'i ko laluri ba yace ke rana da kika fadi kika zama magariba dawo daidai sallar asar sayyidina Ali sallah wa rutat lahu shamsun mu'ayta qurubiha rana ta kahkara sai da baya ta dawo daidai la'asar sai da na Ali sallar la'asar annabi ya ce to koma magariba ki kuma to fadi to ba me wannan aiki sai annabi Muhammad mai kaurin tantsai mai kaurin zira'i mai shafaffen kunduki babu ta dubara ma tafin kafar manzo Allah wannan tafin kafar wanda ya lotsa dinnan na kasa tafin kafar to na annabi ya lotsa ciki sosai mai sarasara kyan yatsun kafa da ya taka dutse sai dutsen ya lotse kawai sai a ga sawun sa rada rada da halitta babu irinsa shi yasa shehu yake ta jama'ata wa tutan haibatan wa jalala wa basartu min zabahatan wa jamala jamaluka unsun haibatan wa muhabbatin fa anta atammul mursalina kamala wa kulluhum hazal makarima wal ula wa ma kal imam al hashimi khisala muhammad ya khair al anami wasilati habaka ilahi ba ya futu makala wa anta wahabtal biwa wa suda fantaha ilayka khatimur rama min kamanala muhammad dan abdullahi annabi muhammad me mai wancan goshi me fafadan kirji gashin kansa baki ne sudi yana kyalli yana sheki Shehu Ibrahim yace in kana so ka gane mai ado mai iya tsafta annabi wayaye to ka kalli annabi Muhammad duk wani mai iya ado ya kalli annabi sai ga bai ma iya adam bashi sai dai ka koya gun Muhammad Rasulullahi shi yasa za ku ga cewa mu yan fayara za ku ga mu mun iya ado idan fayara za ka ganshi fas da ya sa kaya sai ga kaya sun maddeje kawai in ya hau mota sai sai daidai da shi kuma matanmu ma kyawawa ne saboda mun samu wannan da Shehu Ibrahim da Shehu Tijjani da Annabi Muhammad Rasulullah gashin kansa din ranar da za a yi masa sai a rage masa zuma sai an yi karamin yaki a kofar gida ana diban sumarsa ana neman albarkarta ana kokawa sai da yana da wani sahabi yace ka ringa diban suma kana rarrabawa kowa dan kowa ya samu albarka ta ni Rasulullahi dan Abdullahi sumar manzo Allah idan aka sa a cikin ruwa duk wanda ya sha ruwan bai da lafiya ya warke babu sai an jima kuma tuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana shafawa akan ido ko makawo ne sai ya warke wani lokacin sumar ta fa tana da tsayi in ba rage ta ba doguwa har gidan bayan sa shine Shehu yake ta idza farraqal ash'ar yabatu wayal mawi wa kallu ilu il makalun wal misq arquhu fa misla rasulullahi lam yakhaf majma'u wani lokacin sai annabi ya tsaga sumar ta sa biyu saboda tsabar iya hado kawai sai kaga ya tsaga tsakiyar ta ya zuba rabi ta ba ya zuba rabi hagu ko yanzu ba sumar rabi a baya rabi a gaba ko kuma ya tumke ta gaba daya Rasulullahi dan Abdullahi sumarsa gashin kansa baki na sadik yana kyalli yana sheki idza farraqal ash'ar to ya raba shi ya raba ga tsakiyar ya fadu sai kaga yana bayyana iska tana daga sumarsa sama wal mau yana sheki yana kyalli tsakiyar gashin kuma sai kaga wani walqiya taw 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 Rasulullahi dan Abdullahi idan yayi kaci zai tofar sabai suna duba ina zai tofar da kacin da ya tofar da kacin za su ranka yaga suna shafawa suna neman albarkar sa bawali yayi wata mace ta dauka ta shanye wata hadimarsa annabi ya ce ina abin da yake tasan nan ta ce ai na shanye yace to ai bawali na ne ta ce wallahi ni ban sani ba ni dai ban taba jin abu mai dadi da gardi da kanshi da zaki ba irin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar babu ke ba ciwon ciki har abada kuma aljanna za ki tare tunda kika sha bawali na Muhammadu Rasulullahi kenan wanzami ne makkaho yaje zai zubar da jinin yana zuwa zai zubar da jinin sai kasa ta tsage yace au ke ma kina so ta gano waya sai shanye kayan sa kawai ana zuwa manzo Allah yace to daga kai duk zuriyar ka ma wuta ba za ta tana musu ba ranar alkiyama saboda ka sha jini na ni annabi Muhammad Rasulullahi idan ya suku ya dan yin nufin bukata irin ta dan adam sai kasa ta tsage ta hade duk abin da ya fito daga gare shi kai shi ne dadi kuma ya tarnike wajen baki daya idan kana so kai kallon kyau to kalli manzo Allah ana ce babu mai kyan annabi Yusufu kan annabi Muhammad ya zo ne kuma annabi Yusufu jamala ce kawai da shi shi kuma manzo Allah yana da jamala yana da salala yana da kamala yana da baha'i fursuri da salala da kalaratai ilahiya ga annabi Yusufu mata suna neman ya aure su wadansu kuma suna neman sa da wata manufa suna kai madamka har wata ta yaga man riga amma ba wacce ta taba kai wa manzon Allah tankashi ban da san nufe shi da wannan abu saboda kwarjini da kamala sai da na Ali yace idan annabi ya shawo ya shawo kana ka shawo kana yace sai gaban ka ya fadi idan kuka yi da shi saboda kwarjini dogo kaddarfa mai cikakken gashin gemu kan tame mai mai kwarjini idan ya nada rawani subhanallahi sau da biyarin yadda ka iya nada yanzu ko yanzu din nan irin masu nada rawanin nuka da ka nada rawani in ka je ka kalli watan shi Ibrahim Kaula sai ka ga bai naka bai ba sai ka ga ka nada rawanin ka kalli mudubi ka kwaikwaya ka kwaikwaya amma da ka kalli watan shi Ibrahim sai ka ga kai wallahi baka iya ba in kana so ka kalli rawani yadda yake naduwa to kalli Sheikh Ibrahim yace to zamani rasulullahi fa huwa makanuhu zamani na annabi muhammad ne kawai a lokacin sa yanzu ba ana ce shi Ibrahim Kaula babu mai yawan hotunan sa a duniya hoto 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 kala 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 hotunan shehu iri iri kan kamun ma computer ta fito ba mai yawan hotunan shi Ibrahim amma shehu yace duk inda kaga hoto na hoton bai dauko ba bai bai fito ba yace ba wani hoto na wanda aka dauke ni hoton ya dauko yace sai iya kokarin su dauke ni a hoton amma sun samu matsala bai fito ba shawo ne yasa kace hoton ka bai fito ba yace falau sawaruni fil haqiqati lam yarau suwa shakhs mahbubin bihi natamatau falau sawaruni fil haqiqati idan da sun dauki hoto na a hakika hoton ya dauku ba matsala idan aka wanko hoton lam yarau suwa shakhs mahbubin ana wanko hoton sai a ga mahbubu ne a ciki annabi muhammadu bihi na tamattau wannan da muke jin dadi da shi yace da shi za a gani a hoton amma saboda ba zai dauku ba kisa da an zo dauka fau fau shikenan to wannan wanda aka dauki hoton shi Ibrahim din wannan da muke kakkafawa a gida a mota yanzu mu da muke yawace-yawace garuruwa da kauyuka akwai kauyen da zaka je kaga hoton shi Ibrahim an lika a cikin jaki a jaki an lika hoton shi Ibrahim a mota abubuwa gashi na iri-iri ka ta mamaki saboda ya tafi yanar ke cikin annabi Muhammad Rasulullah kai tafiya ta tafi kisa za ka gadi wanda suke ta hayaniya a kan shi Ibrahim ka gama yin hayaniya kaf a iya ariyar da kake hayaniyar ba san maka ne ba waya san maka na yi kai yana kake shi ko shi Ibrahim inda ya ceta yana cewa li Hong Kong kamin Bangkok na je kasar Hong Kong kuma na je Bangkok bi sin na iya na shiga san cikin birnin sin daga nan sai kai awa 12 daga Lagos sai kai awa 12 a zaune a jirgi zuwa China daga China zuwa birnin Sin sai kai awa 12 awa 24 kuma sai mutanen Kaula sai sun biyo tana suke wucewa in ka auna Shehu Ibrahim ya awa 32 a zaune ya kai sakon annabi Muhammadu kai kana ta karba tafiya ta tafi kai kana nan kana ta shirme lihon ko kamin banko kai yace ja a hadi mukum yawali lakal asfar wa huwa dala sakanin latifu na hawa kankan wa rabbu a adani makama kunkun kai kazi yau kai yanzu arabiyan ma kanta kana ji kasancewar wallahi an iya annan din ma an iya an fika iyawa sakanin latifu na hawa kankan yanzu wannan duk fata a fayimar yace wa rabbu a adani makama kunkun inda abinda zaka yi kai in ka yi fa kaga kankan gari ne kunkun kunfa ya kuni kenan before ta jalla kat ta jalla jalla wa azza maulana wa shakki jalla ko ta jalla gari ne jalla kuma Allah kenan haka ya ringa hadawa yace al-latifu Allah sakani ya kora ni na hawa kankan na nufi wani gari da ake ce masa kankan da na je kankan wa rabbu a adani makama kunkun a nan ne Allah ya bani matsayin kunfa ya kuni shi ne kunkun ɗin kuma before ta jalla lokacin da naje garin Porta Jalla kan tajalla dalla subhanallahi a Porta Jalla nan ne kuma halara ce ta jalli baki daya wa asa maulana ubangiji na ya girma mu washakki jalla duk wani kokonto na ya yayi baki daya ila Sierra Leone ila Takoradi naje Sierra Leone naje Takoradi haka wani waga ma da yake ce awwaluhum hausa wanda suka fara ziyara ta Afirka yace awwaluhum hausa kafaka kanzara kafaka barbara bare bare kenan da fara sunan su birabira sai suka koma barbar sai suka koma bare bare sai yace ta kafaka barbara kafaka yoruba kafaka tagomba tagombawa gane kenan kafaka kwatakolu arnan togo to wanda suka musulunta su ma sun je haka suka nan kai ziyara gon Shehu Ibrahim yaje nan duniya tafiya ta ta fitini sai kana yawo kasashen turawa zaka ga yanda Shehu Ibrahim ya shiga to kai waiwa ma zaka kwatanta da Shehu Ibrahim kana da hankali wai shi babu shi billahi allazi la ilaha illa wa tunda Shehu Ibrahim ya bayyana hayyata fi ba irin sa kuma ba za yi ba yanzu wanda ya rage fa zai zo Imam al-Mahdi al-Muntazir to Mahdi da Annabi ya bada labarin sa zai zo Shehu Ibrahim yace Mahdin ni kuma ni ne Mahdin sa ni ne Mahdin Mahdi uraji likal Mahdi Shehu yace ina kaunar haduwa da Imam al-Mahdi ina son hade da shi aunan in taimaki Mahdin wa murshidan lahu kuma in shiryar da shi shi mahatin ni ne mahatin sa kulli wakati birri rai mataluhu cikin kowane lokaci zai kewaya a cikin aiki na ne mahatin ni nake bashi kwaman in sa shi ya kazaye kazaye kaza idan annabi isa ya zo al-muntazir farrijal risaluhu mazajen da za su zauna a gaban annabi isa yan tijjaniya ne yan fayara fasalika amma alfairu lokacin da annabi isa ya zo to fayara ta gama ko'ina a duniya duk wanda ba dan fayara ba babu shi ya kare la shakka a wannan lokacin ba mai kokwantan samuwar Allah lan tara su wa arifun billahi ba za ka ga kowa ba a duniya sai arifi masanin Allah wa shar'u mutqan shar'a kuma za a karfafa ta a wannan lokaci ina magana Shehu Ibrahim kana magana malam wane wai malam wane malam wane ma Shehu Sani Kafanga din Najeriya ba wanda yake Shehu Sani Kafanga yar sanin Arabiya in dai al-irabi ne nahwu in da ake kira Arabiya yarasi kowaye kai idan ka zo kai bayani sai ce nan gyara ne ya rinka daukar littafai na mutane din littafin da ya duba sai ya dariya sai ya ce nan gyara ne sai ya sa alƙalami ya ce nan fataha ce an yi kisra nan alifi ne aka yi alhanza nan kaza nan malami shi ya san malami ba kai shirme kana gefe ba an tambaye su yadda na alimi yake kai rigima cikin addini ya ce jahilai ne suke sa baki to Shehu Sani Kafanga din littafin da ya duba sai ya magyara kai ina littafin sawi tafsirin nan sai da yace nan gyara ne amma kar ku taba man littafi kuma makayansa ku dai gane gyara ne kar ku taba mar yace sai dai mu ce kuskuren alƙalami ne ga abin da yake nufi ya fada ya rubuta alƙalamin ya kubce amma abin da yace da Shehu Ibrahim yace Shehu din littafanka wanda suka zo guri na na duba su na duba har yau na rasa inda san yi gyara ban ga inda san kamu ba to ka san Shehu Ibrahim fa baya cewa malam Sani Kafanga ko malam tijjaniyan mota ko duk baya fada abin da yake cewa Nasiru Kabara tijjaniyan mota Sani Kafanga duka abin ai Shehu shi shine Shehu ai wato jama'atul fata yace Najalu Hassan Muhammadu Sani wa Zikiru Hassan wa Ahmad Tijani Salma Ali falam yizala ragama antil qali yace Shehu yace kafanga kai hakuri duk kokarin ka ba yanda zakai ka kama ni domin ni idan zan yi littafi gaba da dukkan kalmomin arabiya gaba nan suke zuwa in dauki kalmar da naga dama in sa inda naga dama kuma ta zauna daidai ni huruful hijaiya ma ko kawai suke a gaba na wani ma sai su ta zama kawai sai alhamza ta zauna a daidai gurin alli kafa ta tabgonta ha karami ha babba ha kutuka kowanne kuma idan na zashi zai yace kai sani kafin ga ku ne in za ku yi littafi kuke tsaya ku yi tunani kana tunanin malaman shari'a kasu kama ka malaman hakika kasu kama ka tarkacen jama'a gari kasu kama ka ne kuwa in zan yi littafi duna an umil fikira ba na yin tunani da na dauki bira kawai hannat yara ati sai alƙalamin ya kama farin ciki da murna zarr litasayini matahi kama hawa kamar yadda nake so haka nake samu a wajen littafi ko kuma yaban annabi zan yi haka nake samu sai sai Ibrahim ya ce kai jama'a wa'anda suka riga mu zuwa mun zo yanzu mun tarar da su da za a zuba tsere kuma wallahi sai mun wuce su bi anni musalli yace kuma ni ne na farko na riga kowa fi muhabbati ahmadi cikin san annabi muhammad duk me san manzon Allah shi wai ce kanina ne na riga shi zuwa wajen lizalika aqari fil wujudi bi asriha tun daga lokacin nake hukunci cikin halittar Allah gaba dayanta indai Allah ne halicce ka ni ne alƙalinka tun da nazo qara'a sawil amlaki irin hukuncin sarakuna kuma nake yi garin fannadi ba kuma wanda sai ƙaryata maganar haka take mutanen yan fayra tarahu sukutan zaka gansu sun yi shiru kawai kaga kamar ba komai bane su sai a ranar tashin alkiyama wal maqamu mushira matsayin su zai ma ishara da waɗannan suwaye yace ranar tashin kiyama tsakani na da manzon Allah duk waliyin shehuti jani kawai nake wa alkunya kowa yana bayana duk waliyai kaf yace suna bayana baki dan su ya gafi da makami la talmahi kuma suna burin su samu matsayi na akon annabi muhammad wabil fayr ya fasidu annabi ko ya gama shimfida mun fayra gaba daya tana wajena babu ragowa din ni aka shimfida fayra baki daya so daka an ka ji ana maganar shehu ai shine shehu ibrahim akwai wani direban motar sa sunansa jibril shehu yace jibril jibril yana kiransa wani yace shehu imamu malik ya ce bai kamata a sawa mutum dan adam sunan mala'ika ba kai kuma na ji direban ka sunan mala'ika jibril ne da shi shehu ibrahim yace kai kamar wannan magana ta maluku shi ya canja nasa sunan shi sunan mala'ika ne mai tsaron wuta malukun ce maluku ku manya ne mu ma manya ne kai shehu ibrahim fa sai dai Allah ka ji amma shehu kana so ka gane hakikar waye ba za ka iya ba saboda ya ce ta sattarto an da hari da dan muhammadin na buya a zamani na a cikin annabi muhammad na buya ba za ka taba gano ni ba bayyanan manzon Allah ne kuma buya na kai tamanni da shauki da fana'i na soyayya naga ce ma shehu ibrahim to ka hagura domin abin da yake fadi a yaban annabi wani guri yana cewa walati arakun ina ma ni ne aswakin annabi ya sa ni a bakinsa ya goggo ni ne makilin din manzon Allah walati yawman kuntu shirbati ma'ihi ina ma ni ne ruwan shan annabi annabi ya shanye ni in ji ni gani a cikin manzon Allah ko kuma an zama tirbati na alihi ni ne kasar da annabi ya taka ta makalimar a takalmi zama wannan wajen soyayya biya fana ya kare kuwa sai ce to kada hababtuhu hatta arani kuntuhu na so annabi muhammad sai da naga ma ni shi ne kawai ba ni sai shi to za ku ji in muna ta bayanin manzo Allah ko sauran bayanai muna kawo shehu ibrahim muna kawo shehu ibrahim a ciki abinda yasa shehu ibrahim ya so annabi muhammad kuma shehu ya bayyana abubuwa dewa na rasulullahi dan abdullahi ai da shehu imam bulkusiri ya zo nasu ya ba ya kokari amma cewa ya fa mabalagal ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya nan ya tsaya amma shehu ibrahim fa ai shi da zo kage ce fa huwa tajallin zati bal huwa ainuha fa malikul alimin hakaza malakutu fa sirrun sarali sirri bi sirri wahdahu fa ma samma illa al haqu wa sirru lahutu وصار يشق الهجبات هنا مساهم فلا هاتم إلا تصنى له ليتو دنا فتدلى دون كيد فإنه تكاثر عنها زينك الجبروت هو الكل منه الكل بدنا وظاهرا فبار سواه ما لنا به مشرب فأعمج سر الذات وذات سرها تساوى على إدراكه الجد واهنا هو العين عين الهاي والهاو عينه له كعبة الأولياء له بيت مقدسي سيكنا جل رب سيذاك زي أبند شبران يتشجي أمزا اللانا أبند إسانا كامو كشهو إبراي ناسكم بيانا عن نبي محمد دنبان كي إند مازان نكورو ونبا أما أبند إسانا شكودا أبو نكاو سوبر شبران يا إساق ومزا الله يانا دمطعي ina da matsayi kun annabi Muhammad babban matsayi kuma kaga idan ka dauki yabo na masu yabo yanzu idan ka dauki littafin 20 ne yayi kokari sai kaga baitukan ga sunan ba su da yawa sosai amma Allah saka mata daliri yayi ba annabi Muhammad an ka dauki duk sauran da ta tafai amma da ka dauki diwani shehu shikenan kuma wadansu ne ma kamar diwanin suka sani yayi yabo da yawa irin su nurul basari wanda yake cewa iddikar al ahbabi balbal bali fagurubi tahmil salbal bali dukkan su nan wanda shehu yayi ma yake Allah kara mana san shehu Ibrahim annabi Muhammadu haihuwar manzo Allah ba irin ta kowa bace duk wanda aka haife shi yana faduwa duniya ta jini da dauda da gazanta da karni amma shi manzo Allah sai ya fado duniya tsaf tangaran ba wata dauda tare da shi sai da Amina mahaifiyarsa take ba mu labari tace lokacin da na haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fado daga ciki na sai ya sujjada ga Allah kaga ziyaran da aka haifa da ma sai sujjada kawai domin goshin sa sai ya doki kas kawu sai ya kama ihu yana inya ko da yake naji wani majazubi ko da yake majazubai ba fiye san su a lissafi ba amma naji wani majazubi yana cewa wannan inya din ya ce inya su yake cewa dan kar ya faɗi yas din ne kuma a galo ya gwaji ya ce inya yake ce inya ya wannan is din ya fade ta ta karshe to za a gano ta yake ce inya din nan to da aka yafa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana faduwa daga cikin mahaifiyarsa sai ya sujjada ga Allah yana sujjada ga Allah sai ya dago kansa sai ya ce la ilaha illallah wa inni rasulullah yi atishawa sai ya ce alhamdulillah sai mala'iku suka ce yarhamaka rabbuka ya khairul anam shine Imam Busiri yake cewa shamatatul amlaku izwaratuhu wa shafatna bi qawliha shafa'u rafi'ar ra'suhu wa fi zalika ar-raf'i ila kulli sutadin imau sannan ya daga hannayensa sama ayace annabi ya daga yan yatsunsa guda biyu sama da wanda ake nunawa ayitayya da na kusa da shi kaga wayannan biye kenan sai annabi haka da dan siyasa an kaga ya haka manzo Allah ya fara yi zaka ga dan siyasa ya haka da dan yatsansa amma shi da munfasa shi dan siyasa to manzo Allah ya fara yi haka abinda annabi yake nufi dai ga dan yatsansa yana nufin bi ne kawai Allah da ni Muhammadu Rasulullah bi ne la ilaha illallah to Muhammadu Rasulullah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni annabi Muhammad kenan dan Abdullahi sai da Amina ta ce gidanta ya cika da haske ya cika da kamshi lokacin da ta haife shi ta ce ban taba ganin haihuwa irin wannan ba ta ce lokacin da ciki na ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam zai taho duniya tace sai naji ana cewa huzuhu an ainin nas ku boye shi gabaran gidan dinan mutane kada ku bar kowa ya gan shi tace bayan na yi shi sannan sai naji ana magana amma ban game magana ba sai dai magana kawai nake jiwa naji ana cewa ku dauke shi ku kai shi mahudar rana da mafadarta ku shigar da shi wajen mutane da aljanu da dabbobi da namun daji dan su san shi da kamanninsa da sunansa da sifarsa su san shi ne Muhammad al-Mahi ku ba shi dabi'a irin ta annabi Adamu ku ba shi sanin Allah irin na annabi Isa ku ba shi sadaukantaka irin ta annabi Nuhu ku ba shi badadantaka irin ta annabi Ibrahim ku ba shi harshe irin na annabi Isma'ila ku ba shi yarda irin ta annabi Ishaqa ku ba shi fasaha irin na annabi Salihu ku ba shi hikima irin na annabi Lut ku ba shi murya irin ta annabi Dauda ku ba shi kwarjini irin na annabi Yusha ku ba shi gudun duniya irin na annabi Isa ku tilmiyar da shi cikin duk dabi'un annabawa Muhammadu Rasulullah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul Mu'min annabi yana san Ka'aba yana ta ibada yana ta bauta ga Allah bai san me ya faru ba amma ya ga goma kan Ka'aba suna ta faduwa wannan gunkin ya fadi dum dum suna ta faduwa ba wanda ya taba su saboda manzo Allah ya zo gaskiya ta bayyana yi wani katon gunki a cikin Ka'aba ana ce masa ba'alu ya fadi kim suka daga shi ya kuma faduwa kim suka kuma daga shi a nauku sai ga kafiran suna tattaunawa a junansu suna cewa kai wai me yake faruwa ne a ce Allah guda yana faduwa a wajen su kenan Allah guda amma ya ta faduwa ba wanda ya taba shi suna tattaunawa a junansu kawai sai suka ji gunkin yana wa annabi Muhammadu waka kaga ana cewa ƴan kungiya kaza ƴan kungiya kaza su ne annabi waka ana cewa sun yi kuskure ba su kyauta ba a to na baya ma da suka yi fa gunki ma sai da yawa manzon Allah waka dan wannan gunkin da ya kife suka daga shi ya sake kifewa a nauku sai gunkin ya ce taraddali mauludun ara al nurihi jami'a fijajil ardi fi shaqqi wal garbi gunkin ne fa yawa manzon Allah wannan baitin kakansa abdun annabi bayan ya dawo gida sai da Amina ta ba shi labarin duk abubuwan da suka faru tace amma annabi Ibrahim ya zo ya ce in sa masa suna Muhammadu shi ko annabi Ibrahim dama yana cikin kakannin ma'aikin Allah abdun annabi yace wannan suna ne mai kyau Muhammadun nan yake kyau shine zai zama abin yabo sama da ƙasa kowa zai yabe shi ya karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jinjiri sai ya ce bara in koma Ka'aba in yi wa Allah godiya da ni'imar nan da ya bani ya bani wannan da mai hannun mai tsarkin hannun riga ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi Ka'aba shi ma kakansa bin dallabi ya mawaka yana shiga da shi ya ce alhamdulillahi allazi a'dani hazal gulam dayyibul ardani قد ساد في المهد على الجلماني ويزه من شر ذي شمعاني شما رنك وانب صلى الله عليه وسلم واقع سنن واتويتا حليمة سعدية لوكا سنة تكي جدا تاج هرشي نك الدرا نك حضرات الهية يني متواقع بتقامي واقع با اما سيتجعنا واقع كوي ايتا حليمة سعدية sai ta ji ana kumi halimata inna sadaki kad dala wali makatin siri fagusni kad yana aiza wasalti laha tafuzi bil muna bi raba imam ma misluhu sad ya raba sanna halimatu sadiya ta tashi ta tafi ta dau ta je duk inda ta je tana zaton ko nan ne arzikin yake da ta je matan gidan sai su kore ta me na sama yace bare ba ne kasa ke ma kin zo mana arame a bar hawarki arame ya zai ba ki dan mu ba zai yi ba ya su kore ta su ko mata masu nema ba su abin shayarwa da inda suka je suka ci a ba su jinjiri su shayar har suka je suka tarar da gidan su annabi sallallahu alaihi wasallam ku ba mu da mu shayar muku da shi suka ce dan mu maraya ne yana ciki ba mahaifinsa ya rasu wannan wata biyu ina dan wata biya cike mahaifin sa ya rasu wallan ma fil yatimi anna ganau suka ce me zamu samu a cikin maraya saboda ba su san shi ba la ilaha illallah ba san shi ba amma kaga khalimatu sa'diya tana zuwa sai riga ta zuwa lakaf takaf takaf da zakarta tana zuwa yikenan suka ce ba mu dan mu maraya ne tace ku bani shi in dauke shi ashe ita ce mai arzikin baki daya Halimatu Sa'diya ka duba yanayin jikinta yanda yake arame ga yunwa ga rashin abinci ga talauci amma da su dauki manzo Allah inda ka san tif irin na taya kamun a hura man iska haka ta zo tana daukan manzo Allah tana dora shi akan kirjinta daga jingina shi a kirjinta sai ga Halimatu Sa'diya ta zama din ta kumbura inda ka san tif a hura man iska Imam al-Busiri yake cewa fa iza sakhara al-ilahu nasan to li sa'idin fa inna sadau idan Allah ya yi mutane arziki tare da wani mai arziki to sai su zama masu arziki baki daya ta dora annaba akan jakarta jakan ma ta kumbura ta lafiya ta dora shi a bayan jaka ita kuma ta hau gaban jakar jakar ta ki tafiya ta gyara shimfida ta kuma sa annaba a bayan jakar tana gaba ta doki jakar jakar ko motsi ba tai ba ta sa annaba a gaban jakar ita tana bayan jakar ta kama tafiya jakar ta nuna mata a shine a gaba ke fa kina bayan sa fa kullu kabirin indahu la sagiru an ka ji ana wannan babba ne to agun manzo Allah yaro ne kowaye ya zama karami kuma to Halimatu Sa'diya sai abubuwan nan da suka faru har ta dawo da annabi gurin Sayyida Aminatu ita ma nana Amina ta yi masa waka sai mabaituka dan ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauke ta nemi waka tana najabi aunil malikil allami fudi gada tallar bisihami fa in sahama abasartu fil manami fa anta mabusun ilal anami تباس في الهل وفي الحرام تباس في التحقيق والإسلام دينا بيك البر أبرهام فالله أنهاك عن الأصنام الله تواليها مع الأقوام إتماتيو من ذا الله أنه أدر سورا كاكنس عبد المدى دان وما يفنس عباس دان عبد المدى الذي عباس دان عبد المدى الذي ديك اللي من ذا الله صلى الله عليه وسلم sayyidi min qabl hadibta fi zilalin wa fi mustawda'in haysi yusaful waraqu thumma habadat al bilad la basharun anta wala mubghatun wala alaqu mudaharun tarkabu safina wa qad al jama nasaran wa ahlahu al garaqu uritana al khalil mukhtatamun tajul fiha falastata tariqu har zuwa karshen wakar shi ma fa yawa annabi waga yake cewa uri tanaral halila an gangarar da kai wutar annabi ibrahim kana cikin ta mukuta taman kana boye idan ba dan kai ba da wutar sai ta kona annabi ibrahim da kai a cikin wutar annabi muhammad sannan kana tsafan annabi ibrahim tarkabu safina da kai a cikin jirgin nan na annabi nuhu ba dan kai ba jirgin zai kifar da su ne gaba daya yace da kai a ciki duk waɗannan fa sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waka da yabo yasa lokacin da shehu ya je katangar Kisra da ya ce katangar Kisra ba wanda zai iya rushe katangar sai dai tashin alkiyama haka suka ce saboda katangar Allah su ne suna bauta mar ran da aka haifi manzon Allah zan ko 14 ya zube gaggaga diya zure saboda gagaba ta kiyama ya zo ya bayyana dukkanin ya tarwatse baki daya saura katanga guda daya sai ta tangada ta tsagi a tsakiya dan Allah ya bata tarihi to katangar sai da Sheikh Ibrahim ya je gurin ya cire babbar rigar sayar a gefe aiki ya samu ya cire rawanin sai ajiye da hulansa duk ya kwance ya cire rigar alciki daga shi sai wando ya rinka burjima a gurin ya rinka burjima ya kalli katangar da suka ce ba za ta rushe ba yaga ta rushe ya kalle ta ya kalkale da dariya sai kuma kuka hawaye sha tayarun kuma ka tangar sai ce aiwa ni kisra qalda haka wa anzara buruz nabiyin yan na kisra ta kakara a kisra nu sharwanu ta muhammadun ayati al kubra wa kasaruka absara annabi muhammadu kai ni dai ina son shehu ibrahim la ilaha illa allah shehu ibrahim yace halamtu yaminan nayi rantsuwa inna ni la hibbani suwa as'ati ba mai sona sai wanda yafi kowa arziki shi yake sona wal aqsa fi hali buguriya duk wanda kuka ga yana kina to mutsiyati ne ba shi da rabo ku rabo da shi kai ba kulta hafa tuna isri ban fadi wannan ba sai da izinin annabi muhammadu la aqta min sirran la ibahu li ghayriya ni ba na fadar abu kowai sirri nake wanda bai halatta gaya wani ba wannan kuwa da kuka ji na fada na fade shi ne saboda manzo Allah ya ce in gaya muku din mai sona mai arziki ne baki na ko matsiyaci ne shi Ibrahim ya ga annabi Muhammad a fili ba bacci ba yace ra'aytu rasulallahi na ga manzon Allah jaharan a fili waye kafatan a bayyane aka ce shehu a yana kaga annabi Muhammad yace bi farisa lokacin da naje kafa faris hal zaka al mahall mahall wace a ya rasulullahi nan ma guranka ne nan ma mahallinka ne rasulullahi dan abdullahi lokacin da shehu Ibrahim yace faris yana sakuwa daga matattakalar jirgi su kuma dama suna bishiya can kafiran garin suna ta shaye-shaye ana shan giya da mata ana tarayaye ana takadakade shehu yana sakuwa daga matakalar jirgi kawai sai aka ga yana rangaji yana tankadawa kawai haka yana rangaji yana sakowa aka bude mota ya shiga bayan ya koma masauki shehu mun ga kana rangaji dazu ga mutane kuma suna ta kada-kada da rere mun ga baka tsaya kai wazi ke ce kai fal anwaru wal alwanu warqas wal jina tazkiru arbabal basair bil qasam fal anwaru dukkanin fitulu da kaga sun kunnu an kunkunna su baki daya wal alwanu da launukan abubuwa kala-kala abinci da waye da waye warqasu darawa da suke tangadawa suna rayaye walkina da wake-wake duk waɗannan to zakira arbabal basair bil qasam yana tana wa mai hankali annabi muhammadu idan kaga ana ta sikan rawa ana ta rawa sai kai murmushi sai ka tana manzon Allah idan kaga fitulu sai ka tana annabi muhammad idan kaga abubuwa sun kasar da kai sai ka tana manzon Allah shau yace in ha magairi bi zainabin idan wani na ya dimo sai da soyayyar matan nan zainab zainab ta dimo ta ka ayyimu bihi ni kuma sai dimo sai da annabi muhammadu alas suke sa'i alas suke sa'i manzo Allah shine mafi tun dadin abinci indi ni a wajena ka san din mutun idan an binne shi magana ta kare aikin sa ya kare shi Ibrahim yace ni ina nan hayati wa imitu idan sarafin waruna an dafan jissati yayin da mutane suka watse daga barin binne ni a makabarta aka je aka binne ni ana Allah ya saka shi Ibrahim kaula Allah ya masa rahama shehu yace suna watsewa baki ta bihi a haya ni ma sai in fito wannan tafiya ta baki ta bihi a tafiya ta wansu ta annabi muhammad li yawmi liqa'i in tarayuwa har izuwa ranar da zan hadu da rasulullahi dan abdullahi shehu ya za a yi a ce an binne mutan gangan jikinka amma ka ce wai ka fito ka ci gaba da rayuwa yace aha yo gangan jiki dama ya tana can kaula abin ne bayan ya koji sumani bisingala innani bi ruhi lada zakal habibul mubaraki jikin suka binne a kaulaha amma ruhi na yana can madina gurin annabi muhammadu abin yawa alba ruhi yake magana ba fanko ba dan abdullahi yasa zaka ga mazaje wa'anda suka tafi suka narke ko ba cikin birnin Kano ka zagwalo shehu malam Tijjani zangon bari bari la ilaha illallah subhanallah yana kallon shehu yace kifufi diyari wasal anisubaji ma baina mustasqihim wasaji wa ku'usihim wa sharabihim wal muntada samman nidami ahasin al akhlaqi wal warid al mawrud kullan kad maraw li sabilihim lam yabqa minhum baqi garat buhayratuhum wa narul qamsiqat dufiat wasima buturuhum bin haqi yace if apai bidiyar ga gidan daji wasal ani subaki kai tambaya game da manyan waliyai da suka gabata a baya ma baina mustasqihimu tsakanin waɗanda suke neman shayarwa wasaji da mai shayar da su waye shi shine Shehu Ibrahim wa ku'usihim ware wannan da waliyai suke shan ma'arfa wa sharabihim da abin shansu sun manni dami sannan giyar da suke sha ta ma'arfar ahasin al-ahalaki ta kyawawan ɗabi'un nan wal waridil mawrud to magangaran mai gangarowa kullun kad marau duka ya shude duk abin da yake gangarowa yau ya huce lisabilihim lam yabqa minhum baqi ya huce ga hanyoyin waliyai yau ba wanda ya wanzu sai Shehu Ibrahim garbu hayratuhum yar karamar koramar da ake zuwa a sha su kansu ta waliyan yau ta kafe wanarul qars wutar da ake dosanowa kaddufi ak an kashe ta wasima buduruhum watannansu sun farfado bimi haki kuma an shafe su baki daya yasa Shehu Muhammad Bello dan Tanzania dan Shehu Usman dan Fodio yace baba ina so ka bani labarin waliyai manya manya na wannan zamanin da wanda za su zo nan gaba ka san kowace akida kake kai da Shehu Usman ka san shi kuma ka Allah ya marko kowa ce yake shehin sa ne dan wane dan wane gungiya kowa to Shehu Usman dan podio Shehu Muhammad Bello yace ka bani labarin manyan waliyai wayanda suke doran duniya a yanzu da wanda za su zo nan gaba Shehu Usman yace to zan gaya maka su zan waƙe masu an ka duba littafin nan Busharal Ahbab jawabin yana ciki ya faɗi manyan waliyai kuma ya faɗi Shehu Ibrahim bayanan su Shehu Usman dan podio da Allah ya sanar da su abubuwa da kashafi da hijab aka yaye musu suka san abubuwa da to Shehu Usman dan podio ya faɗi manyan waliyai a cikin su har da Shehu Ibrahim Inyasu ya musu waka shine Shehu Usman dan podio yake faɗa wakar da falatanci ya hada ta da larabci yake cewa alhamdulillah bi wal usmanu hi andigo kumal in zamanu ni fuddiri aslamu al barakaji hi jumla raqwa bi an nuraji da ewon yumar alwala in tumbi wati be toni hi warai be famu bi wati be toni kam ya abdul hayyi to kino ya izzati ya ukai dan fa sulaiman mudu autadu lon min ya dito imdadu abdul wali tachi abdul maudi be wana wanda kam dollars be warai be ibra to Shehu Ibrahim din kenan sai sai warai da Ibrahim Sharafuddin Jamal Fadar Husamuddin Husam unka muwaddi ya khitamu alwala in tum bidu maqamu khitan sharab kan ku wan jinanti yumridi an shakuru ramzananti mitammin safa ido ya tore muslimin badjama ummatori jidan podio Shehu Muhammad Bello yace to baba na ji kai mun bayanin manyan waliyai a cikin su ka ce a yanzu akwai Abdul Hayyi to shi Abdul Hayyin Shehu Usman dan podio kenan sunan sa na bada ne ka ce akwai Abdul Hayyi ka ce akwai Izzatu ka ce akwai wato ainihin Sulaimanu duk ka faɗi manyan waliyai a ƙarshe na ji ka cewa rai da Ibrahimu shugaban masu zuwa nan gaba gaba daya da na farko da na ƙarshe shine Ibrahim to da ka fadi Ibrahim na ji ka dan makirari baba baka huce ba da ka fadi waliyar da ka fadi sunan su to da ka zo kan Ibrahim na ji ka tsaya kai majinjina daga cewa radda Ibrahimu na ji ka ce masa sharafuddini shine daukakar addini na ji ka ce masa husamuddini shine takobi na addini ka ce sharafuddini ka ce masa husamuddini ka ce masa kuma jama'al fatar cikakken wata na ji kai makirari sosai ka saka Ibrahim din nan mai zuwa to baba idan da zan yi tsawon rai ya za in gane sunfan Ibrahim din kuwa yace eh to ba za ka riske shi ba amma wanda za su zo nan gaba in ji shehu su wannan podio yanda za su gane Ibrahim din da nake nufi yace warda gwarkwatin wangawar gal um ba jama'ari ballo mi mahdi gwarko um gonatin warda gurgal kalkoto ce da famfa ma mahdi to wangwayi wannan khilami da moton safola na goto fusaini mahdi kitati mi sharafi kan ko wan ginanti kan ko ni ballo mi za haka ya tabade to din da kaji ya ce mahdi mahdi da annabi muhammadu yake nabi daga tagar she shine yake to wannan imamu al-mahdi da zai zo nan gaba shi kuma yana jama'ar shi Ibrahim din shine a ciki yake cewa faifairu wodi me fafa da kirsi ne Ibrahim ba dan mitsi bane kasa akwai waliye yan mitsi mitsi shi manzo Allah shi Sheikh Ibrahim kar sace ne ko ko kawai za ku sai ya kifar da kai wallahi doce doce za ku yafi karfin ka dan Senegal ne gaggarfani subhanallahi Sheikh Ibrahim yace Allah ya ba mu lafiya wal mairi da abinci a gida sai fa wannan yace mun wal mairi da abinci da lema da lafiya akwana ciriya kuma yace wa fil haqaiqi wal ma'arifi wa sirra 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 wal awarifi hamalti sirra khatim al wilaya jama'at baina zawj wa daraya imtala al khawb wa qala kadni bahla ruwaidan kad mal'at badni kad khassani bil ilmi wat tasarifi in qulta kun yakun bila tasawifi lakinna ni takhassuful wakila ta'duban fakatarani khalila wa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu al ilah Sheikh Ibrahim dan podiye ce faifai road me fafadan kirki yace in mabolan yace zaka ga wani abu a goshin sa kamar tsaga yace amma ba fushin goshi bane yanzu ka kallo tan she bara zaka ga wani abu anan kyar haka yace in mabolan yace jitmo rusutu me idan mage dan ubanka kalli idan Sheikh Ibrahim la ilaha illa allah kitu ta sababu wa sai kitu moro su ne sai mai idan mage la ilaha illa allah ya kage idan dan allah kai tar babu wasa ba wasa yace na shatu dahiran tunda na taso ni sarkakacce ne mutumin kirki ne ni tunda na taso yace ni mutumin kirki ne sarkakacce ne ni bari itu ban taba sabo ba wa fukutu fil irfani kullil qawmi duk waliye kuma na fi su sanin allah kamar bulutul fulmi tun ban fara mafarki ba wa bil haqaiqi nafisa ilman haqiqa wal ma'arif nafisa sanin allah wa sirr 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 wal awarif nafisa dukkan alhairi da dukkan sirri dawali ba kamar shehu tijani to hamalti sirra khatimul wilaya yau sirri shehu tijani yana gona na dauke au da sirrul amin india sirrin manzon allah kuma annabi ya ajje sirrin yau yana tare da ni in kulta kun ya kun wannan aikin Allah ne yana guna yau la ilaha illa allah shau yace ni da na taso na shati dairan na taso mutumin kirki subhanallahi ka san shehu kai da kansa bai yace na taso barkakake in kai sa kai ka fada haka mun wasana ilahi yace ubangiji na ya kiyaye ni wasana ilahi nafsi yadara ubangiji na ya kiyaye ni mutakar zamani la ura ila ma laysa fi shar'i ja'iza ba taba gani na karkata zuwa ga saban Allah ba ya fadi wannan a gidansu ya fada a ungosu ka san dan gida min kirin gida ya fi bala'i dan ba zai kyale ka ba ya fada a gida ya fada a unguwa ya fada a gari ya fada a madinatu kaula ya fada a kaula ya fada a Senegal ya duniya ba a taba gani na na karkata bisa ga abin da shari'a ba ta yadda da shi ba shi Ibrahim yace ni da na taso mutumin kirki tahawala abana wal bagaya makidatan yau kuma wai ayyan karuwe ne suke shiryan makirci halara ta dau zafi kenan eh ayyan karuwe tahawala abana wal bagaya makidatan ayyan karuwe suke shirya makirci gare ni yace la hafaza makara babu madalla da makircin su ya wace tuni arita bihi kaidal itafi da horehim na suyar da makircin abokan gaba cikin kirazon su duk sun hauka sai sun lalace matsiyata la ba asafina mu kuma babu lafiya wajen mu wala sharra kuma ba sharra muke ba ga su kuma a haukace na izzu mun ƙara samun makirma da matsayi a gurin Allah duk babu ta kusanci usulu sami'il ma suke nabi habliya ta hakkahu man lam yukazzib bi rabbiya shehu ibrahim aka ce shehu malam kai kai hakuri wani inyamuri an tashi daga kasuwa ta kofa wambai kowa yana hawa mashin ga hadari ruwa ya taso kowa yana tsaye da mai mashin yana hawa kowa yana tsaye da mai mashin yana hawa amma shi oke tsuku ya ji hawa oje tsuku ga dare yayi magar abu gari ya duhu za a yi ruwa ya ji hawa yace kai ba kowanne mashin nake hawa ba ni mashin din da nake hawa mai hoton shugaban ɗan ataban nan wani mashin ne mai hoton shugaban ɗan ataba yace za ku ganshi kuwa ana tsaye kawai sai ga wani mashin ya taho ɗan ataba da hoton baba tau shehu ibrahim ya taho da hoton shehu a gaba kawai eh oje tsuku ya tsaye da shi yace yau ga gashi ga hoton baba shugaban ɗan ataba na duniya wai shi ya ga suna ta sawa a mashin ɗin su lalle wannan shugaban to kwa shehu ibrahim shugaban kowa ne shugaban ɗan ataba shugaban kowa da kowa shehu ibrahim babansa ne kawai yana ke ta abubuwa da yawa alaji banda inda shehu ibrahim ya rinka bayyana ya rinka fitowa mun je maulidi sarewa sai ga shehu ibrahim a wata fau wallahi ba inuwa sai ta fito ba wallahi shehu ne tar to ga kai gano ba an gani shehu ibrahim kenan ga ma gano sun gani wai wani da naje a masallacin zarewa na juma bayan an tashi daga maulidin washe gari sai yake cewa wai an ce wannan hoton da gani aka ga shehu ibrahim a wata America ce wai ta haska shi a ciki sai ne sai zan ba da amsa sai shehin garin malam kamsusu ya ce America ce ta haska mun gode mata ba ta taba haska hoton wani ba a duniya sai shi banda aka haska sai na san to mun gode mata shikenan amsa amma yanzu wanda suka je kaula subhanallahi shekarar da aka bude masallaci shehu ba rawata ya aka gani ana kawai kana tsaye sai kaga shehu Ibrahim sai ga shehu a cikin tayar sai ga shehu a sumiya an shiga ɗakin shehu Ibrahim aka shiga ziyara ana zuwa ɗakin shehu a kalli shin fadar da ya kwanta a kai da gadansa da komai mutane suna shiga ziyara sai ga shehu a gurin ihu a ce ana inyas ana fito da mutane sun shiga da zuba suna su ma ko ba a ga shehu ba kuma shi ne ko ba a ganshin ba shi din ne dai shehu Ibrahim mun gode wa Allah saboda haka wanda ya samu shehu Ibrahim ba abin da zai sai dai ya ce wa Allah godiya wallahi mai arziki shi yake samu domin yana cewa wajobi fayafin na yanke dazuzzuka da na filma arifi a cikin ma'arufa lam turam ba wanda ya nufi hanyar ma bare ya tadda ni ka karika sural aqdabu an darki sha'awiya kai ko da Hausa aka ce an sha'awiya ka san an ji ciki ka karika sural aqdabu an darki sha'awiya manyan kudabai sun gajiya ba za su yi raskar fage na ba bi farali ilahin nas da falalar ubangijin mutane jalla jalaluhu wa hubbi rasulullahi da nabiyya shehu Ibrahim mun gode wa annabi Muhammad mujizojin manzon Allah dawa daga nan har tashi kiyama ba za su daina bayyana ba kaga wannan wayar da kake rikewa annabi ya bada labarin waya handset yace wata rana wasu mutane za su dauko wani abu a cikin ajihun su suna kasar Saudi Arabia su magana da wanda yake kasar Italy to gata nan ta zo ma waya ce yace wata rana za ku ga gida yana tafiya a sama tare da jama'a a cikin gida sai da na Ali yace gida ya tafiya a sama ya Rasulullah yace da za ka yi tsawon rai da ka gan shi mu gashi mun gani domin jirgi akwai bandaji a ciki toilet akwai wajen jirgi akwai gwan dafa dafa da komai saboda tsabar ma yadda da cewa shi ya nutsu ma shi mai tukin jirgin idan ya saita jirgin kawai kijana farko za ta sai ya ce to jama'a kowa ya daura bel ku daddaura sai ya daddaura sannan sai su sanar ce to ga wata lema nan a kusa da kanka da matsala ta taso kuma sai ka bude lema sai yanda hali yayi dama ka tashi ne la ilaha illallah duk wanda ya shiga jirgi la ilaha illallah ya tashi rabi kenan kaga kwarabin sai ka sa ko lafiya Muhammadu Rasulullahi kenan to yisa dan dole ba sa rabuwa a hada suke shi yasa da mutun ya zo ya tashi kawai a cikin jirgi shi kenan magana ta kare su ma sun rubuta kwandem ko mene ai sun rubuta a jiki kawai duk wanda ya tashi kawai matacce ne to sai ya zo shi mai tukin jirgin idan jirgin ya killa sai ya ce to kowa ya kwance bel dinsa shine can ma da shau yake cewa wa me yake cewa wa min dakara hina dirtu ja akhiral wara yace wa min dakara yace lokacin da muka je Dakar hina dirtu yayin da jirgin mai tashi sama shi Ibrahim yace ja akhiral wara sai gafiyayyen halitta annabi Muhammad yace sai ga manzon Allah cikin jirgi shi ma ya shigo jirgin sama wa badini ara akumi haskaka badini na baki daya to idan jirgi ya killa sai mai tukin jirgi captain din sai ya ce to jama'a wannan jirgi ya yi killa mun tashi da ikon Allah za mu sauka da ikon Allah mun tashi da inna lillahi za mu sauka da me wa inna ilaihi raji'una kai ma daga nan kace kuma can za ka koma shikenan in jirgi ya killa shikenan sai ya ce to kowa ya kwanta bel dinsa da an kwanta bel shikenan shi ma mai tukin jirgi sai kaga ya to yana ta yawo kawai sai zo bai na hira da ku kaji tashin hankali ya ban jirgin fa la ilaha illallah sai kuma ya so yana hira da ku kuma yana ta gaishe ku jirgin yana ta tafiya shi kadai ku ma saboda kun manta sai kaga kawai an fara turo cece da naman kaji da lebuka an fara turowa kuma ana rarraba muku wai haka iya ci kai kuwa la ilaha illallah kai wata yasin yana cin naman kai kuma suna hira da yan hadda tafawa subhanallahi duk wannan fa mu'jizar manzon Allah ce da kuma fayyara shehu Ibrahim dan da babu jirgi ran da aka yafi shehu Ibrahim kawai har jirgin sama ya fara tashi a duniya 1900 15 ga watan Rajab bayan sallar al'asar amma jirgin an yi shi cirim ya dade ajiye amma tashin saran da aka yi fushe wa Ibrahim yana fadowa daga cikin mahaifiyarsa sai ga jirgi a sama takakakaka shehu ya ce to dama sirrin yana guna yana zuwa yana nuna mana to ga jirgi mai diban al'umma na zahiri ya tashi ne kuma ga jirgi mai diban al'umma na zahiri da badini ga ni a zanen jego na mahaifiyata na danno ya ce wa ummatuka fiti fihim an asukahum ila khadratil barri rahim ila huna mujizan manzon Allah wannan jirgi ake kansa aka hau ai tafiya komai sai ya ga wasu sahabbai wannan abu zai faru yace kuma wata rana wanda yake kasar Italy zai ringa hango wayar raƙuma na Syria kai ma kana hangowa yanzu inde kana da abin kallon a gidanka kana hango kasashen duniya kana daki sai ka ji kuna shewa kage wani ma an ya zo ya sallama ya kai naji kana dariya kai kada ya ce wallahi ina ganin America ne kuma yana daki dan an yace abubuwan da irin mu'jizojin da aka ce na annaba da annabi ya zo sai nasu ya rufa nasu yanzu ƴan shiloli da zuma aka rinka yin ruwan su daga sama na zamanin Annabi Musa yanzu ba su amma ga Qur'ani daram da ka canja wasali yaro karami zai gane ce amal nan gyara ne ba a canjawa ko gari ko ragi ko inda yake haka yake kawai gagara koyo littafin da titta kamar ka sai kaga wani lokacin ya kamar da kai Qur'ani kenan dan mu'jizan manzo Allah ce ya da yabi tsakuyoyi a tafin hannunsa sai aka ji tsakuyoyin suna subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi sai ji sa hannun halara fantise sahabbai suka tarar da wani dutse irin kurman dutsen nan wanda baya jin duka ana hakan kwalalo rami yake hakawa za a fita yaki da an biyo kafare sai su ta fadawa ramin sai a ta bin mutsiyata da dutsuna ana mammaka musu dama yan wuta ne kuma ana haka wannan ramukan sai wani rami ana cikin haka sai aka tarar da dutse irin kurman dutsen nan sahabbai in suka sami irin gujima ta fasa dutse suka yi kau sai kaga wuta ta tashi ya ji fashewa sai suka je suka ce ya rasulullah mun tarar da wani dutse mun taki dutsen mun takar yaki fashewa ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu je ku nuna mun dutsen suka kai suka ce ya rasulullah wannan ne dutsen da yake fashewa sai annabi yace to ku kauce kowa ya matsa aiki ya sami kenan kowa ya kauce manzo Allah ya karbi wani tunturusu a hannun sayyidina Ali da ya samu wannan dutsen ya matin sai mai da shi garin fulawa ya tagargaje sakura sai take tashi kai Sayyidina Ali yana assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya rahmatullah baka taba nuna mana mu'jiza ba irin ta yau annabi yace Ali ba mu'jiza bace karfi na ne kawai na halittar ci idan mu'jiza ce kallon sa zan yi anarki yayi wannan dai halitta ne ba mai karfi na ne dan Abdullahi shi yasa idan ana yaki kafirai ba su sama su doso inda yake ba ɗan ku kafiri ya taurin kai ya shiga inda annabi yake ya zama gawa an gama da shi ko kafiri in ya kawo annabi sara kau idan annabi ya kara sara sai ya balla wancan kafirin inda ku annabi yake mazajen ma ba sa kaiwa gun shine sayyidina Ali yake ta isama wa isu kad habilai sa qaiman maqamaka shafarun tilki yushil aram rami wanda shehu ibrahim ya waki din nan yace idan wutar yaki tai wuta ba kowa a wajen duk kaga mutane a cikin jini zaga-zaga sayyidina Ali yace ba wanda yake tsayawa kusa da kai kowa guduwa yake baya ba mai tsaya kusa da manzo Allah amma farkon yaki an faro yace wa aqatamuhu khairul faraya biyayyen halitta shine magabacin su yana gaba bi tabassumi kuma yana murmushi sai ka taba ganin ana yaki ana fara ana murmushi sai manzo Allah haƙoransa na gaba har fitowa suke yana murmushi kawai yana zubta arna duk suna kar ba mai tsayawa kusa da shi amma wuta ya akai sai ga wani sahabi ya kusa da annabi shi ya fada gun wai shi burinsa kawai a kashe shi a tarihi kawai ko a lahira ana faduwa a ce wani shi ma an kashe shi da ya bi annabi yaki shi babban burinsa a kashe shi kai kana gudun mutuwa shi ta santa yake ma a kashe shi kawai ya ba annabi yaki ana yaki ya aka yi sayyidina Ali sai kawai sai muka ga mutum dur ya fado gurin ai kuwa kafirai wuta tai wuta wani kafiri da ya daga wani katan makami da ya samu wannan sahabin ne mai kin tun daga nan kafadarsa sai da ya sauke shi ba wai raba shi ta haka ba ta nan kafadarsa ya tsaga shi biyu dema kiu ya tarwatsa shi sai jini tar wannan gangantacin sai da ta yi sama ta dama ta hagu ma ta fitse ta yi sama raba shi biye amma kamun ya fado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai maza ya tafe wannan gangantacin ta dama ya tafo ta hagu sai ya tuna shi ya ce da sauran aiki wallahi baka mutu ba shine shi Ibrahim yake cewa a hayal lafi katmata rasul dawaifi shugaban jama'ar annabawa ya raye wannan matattan domin an raba shi biyu wallahi dole ma ya mutu kawai amma manzo Allah ya riko wancan gangar da ke riko wannan ya tona shi yace mallan da sauran aiki wallahi baka mutu ba sai manzo Allah shine mai wannan aiki ba ruwa ana fama da rashin ruwa sabbai suka ce rasulullahi dabbobi sun fara mutuwa an shiga wani hali ba ruwa ba lokacin damuna ba kawai sai manzo Allah ya daga hannunsa yana daga duk inda ka tsaga dan yatsa jini ne fa zai fito amma daga daga hannunsa kawai sai ruwa sha ya rinka farara suka rinka tara suna sha ruwa daga tafin hannu la ilaha illallah kaga shi Ibrahim kawai yace idan annabi Musa ya toci duwatsu sun fito da ruwa mu'jiza ce babba amma da ma al'adar akwai dutsen da yake zubar da ruwa amma dan yatsa yasu subhanallahi kaga suna fararo da ruwa a sha a koshi sai manzon Allah wani lokaci zai wuce ta wani guri suka ce ba ruwa muna fama da rashin ruwa a taimake mu ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga dan yatsa sama nuna shi kawai yayi yana nuna sama kankace mai sai ga hadari pap sai ruwa ja yace kai kowa zai tanada abinci kun roki ruwa gurin mai ruwa dan Abdullahi ruwa fa zai tayi kuma wai zira mu maskal mai yayin da ya nemi ruwan ya tsaya amsaka sai ruwan ya tsaya tak mulhama abin yi wa ilhama Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da ruwan yace ka tafi wajen duwatsu da tsauni da gona ko aje can ai tayin ruwa da annabi ya ce ruwan ya tafi gaba dai har abada an daina ruwan ta tafi wajen tsauni ai tai ai ta maka ruwa shi ku abdul mallabi tun annabi yana jinjiri an sai yace ya abdul mallabi mun ga kafi mu kusa da Allah muna roƙonka in ka je Ka'aban nan da kullun a masallaci kake zama sai dare kake dawa ka roƙar mana Allah ya ba mu ruwa abdul mallabi in zai tafi sai yace to ani na Allah yana jinjiri sai je sai tafi da annabi Muhammad da ya je ya dauko annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka shayar da mu ruwa dan albarkar wannan jinjirin namu dan albarkar wannan danawa wallahi a guje ba a kawo gida a guje kata shi ko manzo Allah tun yana jinjirin man ana ruwa baya zuga shi kawai sai girgije man lema cif kawai kawai sai ya jige abin amma shi gashi ruwan baya mata ba shi koda bai taba sauka akan kayansa ba sauro bai taba shan jininsa ba kura ba ta taba sauka a kansa ba farkwata ba ta taba cutar da shi ba Nabi Muhammadu dan ka ji ana maganar daraja girma martaba daukaka Allah fa ya riga ya gama ta nan kawai mai son sama ne arziki ne ba zai tabe ba haramun alaihin naru kalban ahabbahu kai baban sayyidina Ali ma yana aljanna mu a wajenmu baban sayyidina Ali dan aljannabi domin yana son manzon Allah wadansu kuma da suke ma wani mazauni in aljannar ta su ce to ko wutar ta su ce ma gani a lahira masoyin manzon Allah ne dan uwan baban annabi Muhammad shi ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abdul Muttalibi ya wafati babar sayyidina Ali ta kin tarike annabi sunanta Fadima da ya haifi ya sai sa mata Fadima dan tunawa da wata la ilaha illallah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban sayyidina Ali akan cinya sa ya rasu yayi matashi da cinya annabi dama idan za a sallah sai baba za mu je mu sallah yace to Muhammadu za ku yi abarta ku yace za mu yace Allah ya taimake ku shi ba zai ba manya yana gehe amma idan za a fita yaki fa zai bada takaran yaki mafaje yace ku kare mu Muhammadu Rasulullah kare annabi da aka matsa annabi yace kai to mun daina maganar addini ta koma ta kabilanci kuma ta koma kabilanci mu dan mu muke so kawai yayi wafati a cinyar manzo Allah annabi yana lakana ma kalmar shahada yana tsaya da shi la ilaha illallah muhammadu rasul ashhadu an la ilaha yace muhammadu kai hakuri dana muhammadu kaga wannan kalmar da kake gaya min kalmar shahada ba zan iya fadar ta ba an tokare kirjina ba zan ya fada ta ba amma ka shaida wallahi ina son ka kuma wallahi na yarda da kai akan gaskiya kake kalmar shahada kenan ko ko na abu na yarda kana kan gaskiya sai me na yarda akan gaskiya kake da ma shine manzancin ai na yarda kana kan gaskiya kuma ina son ka ha dan Abbas kuwa yace ni na ji ma yi kalmar shahada kuma zan fada a lahira baban sirrina Ali to kaga wadansu akwai wata manufa da wani abun su ne na kiyayya da rudu da hayaniya suke kawo wani abu anan wadannan bayin Allah wanda suka rabu ma'aikin Allah da dangin manzo Allah wanda basu cutar da shi ba suka so annabi wadannan manyan bayin Allah da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yaron su sai da na Hassan da Usaini da shau yake ta lada Karbala zirtul Usaini tawassala liwalidi yace na je Karbala na ziyarci sayyidina Usaini ina kamun kafa ga baban sa ina roƙon Allah ya bani duk abin da zai bani dan baban sa sayyidina Ali zakil ahubati zakin sarkakiya wani wace laisul kataibi yace zakir rintina wani go kuma yace laisul idai zakin abokan gaba wani go yace laisu muhammadin zakin annabi muhammad la wadannan sharifai jikokin manzon Allah da su shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala da su shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala dinnan ko kaga mun yi fana'i mun yi shauki muna son su saboda soyayya da muke kakan su ne manzon Allah yanzu shehu Ibrahim Kaula magana ce guda biyu akwai wanda suke cewa ba ma sharifi bane shehu Ibrahim na tambayi mahaifinmu nace an ce shehu ba sharifi bane yace sharifi ne muna da fassalar sa har zuwa kan annabi Muhammadu na tambayi sai da Aisha ƴar shehu tace mu sharifai ne shehu Ibrahim sharifi ne akwai sassalar sa kan zuwa manzo Allah nace to sai da ai ba a rubuta a littattafai ba shi ma baya fade tace shi ya kare ne da soyayyar annabi rigar ta sharafta ya ajiya gefe ya narke ta cikin manzon Allah shi yasa da yawa an sun zo jawabi ma yawancin malai ma sai shehu Ibrahim da masoyi ne narkewa ya kare gidan annabi idan sharifan sun zo ma sai ya rinka musu hidima yana debo abinci yana zube mar a jiki idan jikokin shehu Tijjani sun zo miya tana kwarare ma a jiki haka yake musu hidima yayi musu wannan yayi musu wannan kai saboda tsabar san annabi Muhammad sai kaga yana yayyaga wa sharifi naman kaza yana ba sharifin naman kaza a baki ya mamma tsama kafa ya matausa shehu Ibrahim fa subhanallahi kawai saboda yana son manzo Allah barawo ne ya shiga gidan shehu Ibrahim ya fata barawo karfe uku na dare barawo ya kai wannan barawo ma babba ne wallahi gidan shehu Ibrahim ko ba addu'a ma ai babban gida ne kofa biyu ce ba ga waccan ta shigowa nan ga ta nan ga kuma jama'a ya fata gidan shehu karfe uku na dare ana dukan sa barawo 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 shehu ya je ya fito yace lafiya shehu barawo ne ta a kujale shi kujale ku tsaya ku tsaya wala gad karamna bani adam subhanallahi yace Allah yace ya girmama dan adam ya za ku rinka dukan sa malam baka san sata ba shehu ba sharaje kenan ko sai shiru sai shehu Ibrahim yace to malam ya sunan ka ne sai yace sunana Muhammadu sai yace sallallahu alaihi wasallam shehu Ibrahim ya ce la ilaha illallah wallahi ba taba yin Muhammadu barawo ba kai ba Muhammadu barawo kaga dai abin da yake gidan nan wallahi naka ne kai jama'a duk wanda ya dake shi ya bashi hadiya kowa ya ajiye hadiya ta Muhammadu anan aka rinka fito da kudi ana zubawa yace wanda bai zo da su ba tunda cikin dare ne da asuba an yi sallah ya kawo hadiyar Muhammadu aka rinka ba da rikuna da abubuwa dan shehu Ibrahim yace malam to ga kayanka nan duk kayanka ne sunanka Muhammadu sai ga barawo yana kuka la ilaha illallah yana ihu yana kuka idan gidan wani malamin ne kashe shi zai ai takafsasa hadda malamin ma za a taka ya san wahalar da ya sha kan ya samu abin wai amma shi Ibrahim yace tunda sunanka Muhammad ji hadiya kace sai ga barawo yana wayo Allah yanzu saboda wanda aka kwaikwaye sunansa aka samu aka yi min wannan arzikin to wallahi tallahi bazan kara yin sata ba daga yau na dane yana cikin manyan wannan cibbaro sai gashi sai gashi ya zama babba saboda soyayya an sa masa suna Muhammad sai Ibrahim yace wa da wa bani musammahu ana sunan Muhammad ne da su saboda soyayyar Annabi Muhammad in dai ka ji wanda ba Muhammad ba shehu yace ba ni na haife shi ba dan wani ne ba dana bane amma in dai dana ne to sunan sa Muhammad in dai namiji ne su 30 da wani abu din nan shehu an haifa da sai yace Muhammad al-Aminu an yi haihuwa Muhammad al-Arabi an yi haihuwa Muhammad al-Aqib Muhammad al-Munhamin na Muhammad al-Nasir Muhammad Yasin wa duka Muhammadai ne baki dayan su ya gace a to ai ya sa Abdullahi a cikin yayansa ga Abdullahi kenan ai gairu mushabbahi bi basharun marra mazalika fadhi ta kuma akwai shehu Tijjani a Muhammadun Ahmadun mahin muhashiruna shi ma Ahmad ne shine sunan da Annabi Isa ya fada yace ismuhu Ahmad ya ce min ba'ati sunan sa Ahmad zai zo a bayana daga sai to kace sunan sa Ahmad zai zo a bayanka da yaran musiryaniyanci kuma ya sunan sa ya zamu ce Muhammadin da siryaniyanci yaran sa Annabi Isa Annabi Isa yace to da yaran musiryaniyanci sai a ce masa Farqlid Farqlid Annabi Muhammad kenan da siryaniyanci suka ce to da turanci ba turawa suke ce mai yace Holy Ghost Laraba ba yace sunan sa Ruhake ya ta fada yaraka ka san Bahaushe yace Inwa sunan sa Muhammad wannan saboda ga rana ga inuwa da Allah wanne fi dadi tafi ranar manka isa kai kanka kana gona ka ji ranar ya gaje tsabarin koma inuwa huta to ya gaje ce Muhammad inuwa rasulullahi saboda inuwa ai dadi ne da ita haka idan basakwaci yace Muhammad ruwa yana nufin ruwan dadi rasulullahi dan Abdullahi to she brandi ayansu sunan manzo Allah ya sa musu idan ka tafi bangaren kuma mata ƴaƴan ma'aikin Allah duk ƴaƴan gabaci dai ƴaƴan manya ne sunan manya ne shewa an haifi a yace sunanta Khadijatul Kubra an kuma haihuwa yace sunanta Fadima Fadima sa shida ne ko bakwai ko Fadima bakwai Fadima kai ka san ku yana son manzon Allah Fadima duk haka yasa musu Aisha Khadija ga sunan Shi Ibrahim yana son manzo Allah. Shi Ibrahim ya isa wajen Annabi Muhammad. Saboda haka ɗan uwa ina gaya mana tun daga farkon maulidin nan da aka fara kwana biyar ake ta fadar manzon Allah. Wannan yazo ya fada, wannan yazo ya fada daga nan har tashi kiyama ai tai ba za a kai karshe ba. Duk gabaci daya idan ganyen bishiyar duniya ta kaddale gaba ɗayan bishiyoyin kuma su zama alƙalami duk koguna su zama tawada ayi ta fadar matsayin Annabi shehu yace fa laysa ushirul ushiri bai kai ushirin matsayin Annabi ba duk abin da za a fada cikin manzo Allah a ce kaza ba zai kare ba da haka idan aka zo aka ce ana magana bayan Allah waliyai waɗanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar muka dauka mai gidanmu shehu Ahmad Tijjani Abul Abbasi wanda yazo mai dariƙan nan ta Tijjaniya muka rike ta kam muke yi ba gudu ba ta da baya ba kuma tenawa haka kuma zamu tafi ba so muke wai mutu ba ɗan sabo ne sabo muke a wajen wasu to ba ma san mutu ba falanar ju shifa'a shehu yace wannan haukan da ake ta muna kan sa ba mu da lafiya yace kada Allah ya samu warki wala hafana kuma cutar kar ta zama siririya ran da ka warke ya ka shiga uku a ran da ka warke ka daina istighfari ba ka daina salatin annabi ka daina la ilaha illallah wai sannan kake takakken mahaukaci dan wuta mun tsiyaci amma sai da muka tafi ko mutane suna zikiri ana ta tsaya wanda sai suke zikirin ana tsaya mahaukata ne ana bukikirci ana zikiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi zikiri har waɗansu su ce muku mahaukata yanzu wanda yake zikiri a zaune ko yana la ilaha illallah la ilaha illallah azone ji to gani kuma tsayi shi kuma yana dukan girji yana Allah la ilaha illallah 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 Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah
Allah tab
Allah la ilaha illallah 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 Allah 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 Wa salu zamil masikin alhamliya Allah Atahatakahum allam yakazbirabiya Allah وجوني فيات بلما عارف لم ترم الله فقر كسر الله أقداب وأندر كشاوي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله وجوني فيات بلا ما أعرف لم ترم الله فقر كسر الأقناب وأندر كشاوي يا الله La la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Hazribi bari raufi Hazribi wa kafani Hazribi wa bidaha Allah Hazribi sheikh tijani Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Ufuni zami azamani Ufuni zami azamani Ufuni zami azamani Fi wajhi sheikh tijani Halam tu alaysa fil awliya'i misl tijani La la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Hasbi bi bari raufi Hasbi bihi wa kafani Hasbi bihi wa bidaha Allah hasbi bi shaykhu tijani La la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Kalbi lahu wa marani قلبي له ومراني وقالبي كل آني ببي بدارك ويدن الله سرعة دون تواني
Allah in gode la ilaha illallah hasbi ba ar-ra'ubi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bidaha Allah hasbi bi shaykhu tijani la la ilaha illallah Allah la ilaha illallah قلبي له ومراني قلبي له ومراني وقاله كل آني ربي فدارك أبيدن الله سرعة دون تواني لا إله الله لا تشميتان الأعادي لا تشميتان الأعادي لا تشميتان الأعادي لا تشريتان الأعادي ولا توسو الجناني فجع الفؤادي كصغر الله ولا تبره كباني لا إله الله والتشميلي كل شكوى والتشميلي كل شكوى والتشميلي كل شكوى والتقر هذا الأماني بداية خير البرايا الله وجاه شيخ التجاني الله كيف أقودي الله لا إله الله وجاه شيخ وأصلي وجاه شيخ وأصلي والدي آل المكاني الحج عبد الإلهي الله بجد دول الأواني لا إله إلا الله الله لا إله حزبي ببار الرؤوفي حزبي به وكفاني حزبي به وبداه حزبي بشيخ التجاني لا إله إلا الله الله لا إله قلبي له ومراني وقالبي كل آني ربي فدارك أبيدا الله سرعة دون تواني لا إله إلا الله لا إله إلا لا تشميتان الأعادي ولا توسو الجناني هذا الفؤادي كصغر الله ولا تبره كفاني لا والتسمي لي كل شكوى والتسمي لي كل شكوى والتسمي لي كل شكوى والتقري هذا الأماني بجاي خير البرايا الله وجاي شيخ التجاني لا إله إلا الله لا إله الله وجاي شيخ وأصلي وجاي شيخ وأصلي والدي آل المكاني الحاج عبد الإلهي الله بجت دول الأواني لا إله إلا الله لا إله إلا مدلا برق يا مكاني سرعة تيس زماني مدلا بإرسي أصولي الله سرعة دون تواني لا إله إلا فلسوا عربا سواير فلسوا عربا سواير فلسوا عربا سواير قال المعاني إدراس عبد منه الله إرهافكم قد كفاني لا الله لا إله أزكى سلامي سلامي أزكى سلامي سلامي أزكى سلامي سلامي أزكى سلامي سلامي على زعيم الجنان من بعد كل إسهاب الله بعد عالم كل آني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سيدنا محمد رسول الله لو كاجا يموني تكا كما هو كتا شيء وني أنا سنجد هنا تكاجي سما هو كتا مين يدا
Allah ya karo mana hauka cikin Annabi Muhammad. Falanal Jusufat shawe yace ba ma neman waraka wala hasana ko ba ma so cutar ta zama siririya kun fi so cutar ce ta kumbura mu abinda nake nema kamar da Sheikh Ibrahim yake fadi yace izara biyal mukhtaru anni falam ufal maqala wishata wai kai hintun gaurubu izara biyal mukhtaru anni indai Annabi Muhammad ya yarda da ni ne na Annabi Muhammad ne falam ufal maqala wishata ba ruwa na da magana annami mai waika shawe yace kana ban mamaki ina al'ajabanka annabi ya yarda da ni kai kuma ka ce wai hindun garubu hindu tana fushi da ni to ina ruwa na da ita hindun banza sai ta fushi manzo Allah ya yarda da ni hindun me sai saluni idan aka tambaye ni ana habibi wai kai barhama wai wa kake so ne wa mazhabi me mazhabanka me addininka ina kake bi ne jawabi abinda zan ce da masu tambaya ta rasulullahi annabi muhammadu amsa ta annabi muhammad hina ujibu yayin da nake amsa musu anta shafi'ul muslimina annabi kai ne mai cetan masu sabo wa kairihim annabawa ma da ba sa saban kai zaka cece su to tunda haka ne fala rabbani ma kad ya huddu raqibu kai malaika raqibu da kake rubuta sunubin al'umma ka je kai tarbutanka fala rabbani rubutanka ba zai cutar da ni komai ba tun daga shi na samu rasulullahi dan abdullahi isa shi ibrahim kamar da nake muku da zu yake wa ya duniya da yanda ake maulidin nan da inda ake maulidi na annabi da muka tare din nan muke maulidin manzo Allah to da a Kano ana maulidin annabi amma a Madabo a cikin gari a Madabo ake maulidin annabi abinda ake karantawa 20 aka karanta 20 idan aka zo waqufan alal aqdan fi haji sayyidi tu azimuhum amlaku wal jannu wal insu sai amin miƙe kawai ana yazo 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 kaji bayin Allah annabi muhammadu fa kenan shine yazo 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 gare rasulullahi su ma mutanen dadin dattije mutanen kirki sun san yana zuwa gon kan suna yazo 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 wayo Allah she ma tijani san gon bari bari dan Usman yayin da yace kaula yana zuwa kaulaha kawai yace saurari maulidin Shehu Ibrahim sai yaji yanda ake maulidin ba irin namu ba yace ana tarihi rayuwar annabi tun daga farkon halitta aka dauko har wancan maganar annabi wato ainihin annabi Jibril malaika Jibril annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi Jibril ni da kai waye kirmo wani yace ya rasulullahi ban san wanda ya kirmo wani bane da kai amma ni san da Allah ya halicce ni da malaika Jibril ba kowa ba komai sai dai wata tauraruwa guda ɗaya tak na ganta inji Jibril yace na ga tauraruwar shekara 70 a bangon gabas ta koma yamma ta shekara 70 a kudu shekara 70 a arewa shekara 70 wannan tauraruwa idan ta fito bana ganin ta sai an shekara 70 in ta bace to na ga tauraruwar sau 70 annabi muhammad ya ce ni ne wannan tauraruwar ana zalikan najam na girme ka jibrilu ni yayanka ne na garjala gaban alkawani fil gaibi wa hatahu tun lokacin da Allah yake rabbu annabi muhammadu kuma shine abdu an kaji an ce rabbu to akwai abdu to san da Allah yake rabbu annabi shine abdu sai laqad jala qabal al kauni fil gaibi wa hadahu ya riga tun gabanin kauni akai bin ma shi kadai ne rasulullahi yayin da Allah ya halitta al qalamin kutra yace ya qalamu ukutubu ma kana wa ma yaqulu kai al qalami ka rubuta abin da ya kasance da wanda za a yi nan gaba alƙalamin kutura sai tsage yana tsagewa sai daga sama zai fara rubutu sai alƙalamin kutura ya ga an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai alƙalami ya ce ya rabbi ma hadha karamtu ismuhu bi ismika ya ubangiji me wannan da ka da sunansa da naka ka ce ba kowa ba komai kai kadai ne ba ka da abokin tarayya to ga wani abu muhammadu kuma ka hada da sunanka me muhammadin sai Allah ta'ala ya ce ya qalamu bi izzati wa jalali laula muhammadi ma khuliqa adi ya kai alƙalami na rantse ma da girma na da buwaya ta ba dan annabi Muhammad ba da ba halicci wani ɗaya ba ban halicci halitta ba illa li u'arrifahu karamata Muhammad sai da an sanar da su girman annabi Muhammad fa man salatahu indi da buna fadi shal kalam sai alƙalami ya jijjice min khilawatil hidab daga jin dadin zancan Allah sanan alƙalami ya kama rubutu wannan al'umma ta annabi Adam lanna atqiyahum masu tsoron Allah su mu diihim da masu biyayya su filtina suna cikin aljanna lanna usatuhum masu saban su bugatuhum da zaliman su finira ne suna wuta duk abin da ya rubuta wa al'umma annabawa masu sabo yan wuta ne masu biyayya yan aljanna da alƙalamin kudura ya zo ta mu al'umar mu ma da haka zai rubuta mana yana zuwa sai aka ce ta'addab ya kalam kai ladabi ya kai alƙalami okutub su abinda zaka rubuta musu ummatan muzunubatun wa rabbun gafurun al'umma ce masu yawan da suka zo yin sai sun koyi wani rashin imani sai sun koyi wani saban ga sunan kala kala al'umma ce masu yawan sabo Allah kuma mai yawan gafara gare mu mu abinda aka rubuta mana kenan shine Imam al-Busiri yake cewa bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhadimi لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم تودي وانا شيء ما تجاني هنغو أكولا عند أكي بيان مولدي كذا 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 تاري رأيو أن بحرزو هاي وصا تومي وصا أرنك يازو يازو تسوى بند كولا سكي صلى الله عليك وعلى آلك وسلام أبند سكي أكو أه توقو aya sai mu gaida manzon Allah kenan ko mu tashi mu gaida annabi Muhammad sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alayka ya rasul rabbil alamin assalamu alayka ya ma'danan anwar wal asrar السلام عليك يا أول بارز التجليات السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات السلام عليك يا ثاني نسنين الوجود السلام عليك يا مفرج الكروب المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقوي زونا قوي زونا بيعتوا ثم صلى يا بيان يا زونا نقولي fatiha da salatul fati dukkan bukatunmu na alheri Allah ya biya mana saboda wannan tarihi da muke na gabatar manzo Allah da haihuwarsa da bayanansa kuma manzo Allah muna da kyakkyawar raja'i albarkar annabi Muhammad muna da kayyakini ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan guri fatiha da salatul fati dukkan bukatunmu na alheri Allah ya biya mana baki daya to duka masu bukatu Allah duka ya biya bukatu baki daya akwai masu neman jarrabawa ubangiji Allah ya biya bukatu Allah ya bada nasara da kuma wanda ba su da lafiya ta jiki Allah ya ba su lafiya mu muna da lafiya ta jiki Allah ya kara mana akwai kuma wanda ba su da lafiya ta jaka ba kudi ko ba haka bane idan ka kafa yanzu dinnan ba mu da lafiya taka dinnan ba mai lafiya idan ka ce ah ni lafiya ta galo sai ya ce a dadda cajewa dai akwai ciwon kai fa akwai mura dai farashin lafiya ce akwai typhoid akwai zazzabi ko tarkaze ka ce ni din lafiya ta kalau sai ya ce to kudi fa ko da haka to Allah ya ba mu kudi masu yawa masu albarka. Allah ya bamu motoci da manya-manyan gidaje wanda za ta harkar Annabi Muhammad, a ta harkar Faila ta Shehu Ibrahim, harkar Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Dukan bukatu Allah ya biya mana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban an-nar.